Welcome to the Platinum Boys Podcast.
Let's go. me? Could you check on me? How did you notice me? Oh, holy fire. Oh, holy fire. They drive on my head. Cause they make you no leave me deep. Oh, holy fire. Oh, make you drive on the star. Yeah, we got nothing for you.
Thank you. I'm not the only one. akuko na wita ninyata sebenza uko ngishotange ma kodwa masandana hlala ngenzi la uli ngoma iyokulezina.
Yeah. da 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 da